This is an OG call.
We had a party last night.
So what am I gonna tell my parole
officer? Hey. So what up, Bobby?
Hello to some of my homeboy
from the set.
Just a fucking idiot, your majesty.
Up on the.
Da 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 da